أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم جمعة ɗaya ne ko biyu da watan Zulƙa'ada? Biyu ne. To, shekaran ji ke ne kama ku? Biyu da watan Zulƙa'ada shekara ta 1445 Hijiriya, wanda ya dace da 10 da watan 5 shekara ta 2024 Miladiyya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasi mana 156. Muna cikin Kitabul Kusuf. Babi na nawa ne zan mu tashi? Na biyar ne. Yawwa, ina shakkun na hudun nan ko mun yi ko na hudu mun yi shi kenan ko? Da ya zama na harko ne ba, da da ba a san shi ba, ana karatun ba in yi hwara ake ɓata rai. Yanzu an matsu da shi, yana bukata. Babi na biyar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun hal yaqulu kasafat ash-shamsu aw khasafat. Babun da ke bayani shin za a ce kasafat ash-shamsu ko kuma khasafat, wanne za a yi amfani da shi, da kafin ko da haƙarin mai ruwa. Wa qala Allahu ta'ala, Allah yake cewa wa khasafa al-qamar, kaga al-qamar ne sai Allah ya amfani da khasafa. Hadisi na 1047 Al-Imam Al-Bukhari yake cewa haddathana Sa'id ibn Ufayr qala haddathana Lais haddathani Uqayl an ibn Shihab qala akhbarani Urwa ibn Zubayr anna Aisha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma khasafat ash-shams rana da rana ta kishfe. To, wannan sautin an ji ko anya? An ji ko alhi wannan? Ya ai sama ce mai ƙara ko an rufe ma ya sauya? Sama ce take ƙara da wuya yin yau. Yawwa, yake cewa an ibn Shihab qala akhbarani Urwa ibn Zubayr anna Aisha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam akhbarat, ta bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla, yayi salla yawma khasafat ash-shams ranar da rana ta kishfe. Fa qama fa kabbara, yayi tsaye kabara, fa qara qira'atan dawila, wannan hadisin dai can da yake ya gabata har zuwa karshe da yake cafa izara aitumuhuma, idan kuka ga su duka biyun fafza'u ila salati, ku zabura zuwa ga sallah. Bukhari yayi ta maimaita mana shi a baya, shine hadisin da muka wuce. Wannan baban Al-Imam Al-Bukhari ya kulla shi ne akan shin za a ce kasafat ash-shamsu ko kuma khasafat ko kuma shi wata, kamar yadda dai mun taba bayanin kadan can baya. Yace wa arada bi hadha al-bab radd qawl man za'ama anna al-kusufa lish-shamsi wal kusufa lil-qamari. Abinda Al-Imam Al-Bukhari ya sa ya kulla wannan baban yana nihin raddi ga wanda suka ce kusufin da kafin da kablasar na rana ne, kusuf kuma da kha'un lil kamar na wata ne. Raddi yake nihi ga wanda suka yi wannan rarrabewa, saboda ayar da ya ambata gashi an ce wa kasafa al kamar suka tahi akan haka. An rawaito wannan daga Urwa ibn Zubair a cikin athar wanda suke tabbatattu annahuma maqulan fihi, ma cewa dukkan ana gaya ma kowanne wata ana iya cewa kasafar kamar ko khasafa, rana haka ana iya ce mata kasafat ko khasafat. Wa ibn Umar wa Abi Bakar, an rawaito wannan daga Ibn Abbas da Ibn Umar da Abi Bakar da Aisha kwatankwacin hadisin su, yace an rawaito cewa la yanka sifani ta hanyar mugira, su duka biyun kuma aka musu amfani da yanka sifani. Abi Mas'ud al-Ansari ya rawaito daga ruwaya Abi Bakar yace fala ma'ana al-inkar shay'in min zalik, ba ma'ana a yi ma wani inkari dan ya ce khasafat ko kasafat ko kasafa ko khasafa duka ɗaya ne a cikin hadisin da yace la yakhsifani ana rawaito shi da mabani lil majhul ko kuma la yakhsifani ko la yukhsafani la yukhsafani sai zamanin mabani ne lil majhul kenan wannan abin da al-Imam al-Bukhari yake nihi shine tabbatar da abin da wasu suka kore akan cewa ba za a ce ba kasafat ko khasafat anan gurin al-Hafiz ibn Hajar yake cewa ya kawo mana magana az-Zaini ibn al-Munayyir yace atabi razwi al-istifham ish'aran bi annahu lam yatarajjah indahu min shay'in min zalik Bukhari abinda yasa ya kawo shi da lafazin istifhami ya kulla baban hal yaqulu kasafat ash-shamsu aw kasafat ya kawo shi da sigar tambaya dan cikin dalilan bai samu menene rajih ba akan wanda su yi inganci sai yace mai yuwa inji Ibn Hajar cewa yana nuni ne zuwa ga abinda Ibn Uwayna ya rawato daga Urwa yake cewa la taqulu kasafat ash-shamsu kada ku ce kasafat ash-shamsu lakin qulu khasafat sai dai ku ce khasafat wannan mauqufi ne sahihi ma'ana magana ce ta sahabi Sa'id ibn Mansur ya rawaito shi Muslim ya huddo daga hanya Yahya ibn Yahya yace sai dai hadisi sahihai sun tabbatar da abinda sabanin wannan magana da lafazin kusuf cikin rana ta hanyoyi masu yawa shahararren magana wajen malaman fiqhu cewa an al-kusuf lil shams wal kusuf lil qamar wanda shine zabin al-Imam Sa'alabu Jauhari yace ita ce lugha mafi fasaha wasu ka ce ma tilas ne a dauki haka Al-Qadi Iyad ya hikaito aka san haka shi kuma ya rawaito daga wasu cewa bil kha'i cikin wata a ce khasafa al-qamar a cikin mai da al-Qur'ani ya faɗa kamar wannan ya tahi ne akan abinda al-Imam al-Bukhari ya tahi akai wakila wasu ka ce dukkan kowannan hadisai sun zo babu shakku akan cewa madalulul lugha cewa al-khusuf li anna al-khusuf at-tagayyur ila sawat an ce kusuf shine sauyawa zuwa ga baki khusuf kuma shine nuqsan rage wannan hasken idan aka ce ma rana kasafat wa kasafat dan saboda duka yayi saboda ta gayyara kuma hasken ta ya rage shi ma watan an ce mishi kasafa da kasafa dan saboda ya gayyara kuma wannan kinshi hasken shi ya rage kenan ta wannan huska kowannan aka gaya ma kowanne yayi babu wannan ta bangaren luga duk da malaman luga suna nuna cewa kaza yayi kaza yayi sai babu na shidda al-Imam al-Bukhari ke cewa babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam yukhawwifu Allahu ibadahu bil kusufi Allah yana tsoratar da bayin shi ne da kisufewa ta rana ko ta wata qalahu abu musa anin nabi abu musa ya faɗi wannan magana cewa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan nan al-Imam al-Bukhari ya kulla babe ne da lafazin hadisin yukhawwifu Allahu ibadahu cewa Allah yana tsoratar da bayin shi lafazin hadisin haka magana annabi ya faɗa to ya kulla ta da babin kuma yace abu musa haka ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka kuma zai kawo shi hadisin hadisi na 248 al-Imam yake cewa hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana Hammad ibn Zaid an Yunus an al-Hasan an Abi Bakara qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah rana da wata manyan alamu ne guda biyu daga alamu na Allah la yankasfani limauti halin ba su kishifewa dan mutuwar wani kaga ruwaya da ya kawo can baya ya hujja cewa duka biyun ana musu amfani da kablasar ko kha'un yace walakin Allah ta'ala yukhawwifu biha ibadahu sai dai Allah yana tsoratar da bayin shi ne da wannan guda biyun wa qala abu abdullah al-bukhari yake cewa lam yazkur abdul waris wa shu'ba wa khalid ibn abdullah wa hammad ibn salma an yunusu dukkan su a ruwaya su ce yukhawwifu biha ibadahu bu su kawo ta ba amma ta ba abu musa an mubarak anil hasan qala akhbarani abubakar anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yukhawwifu bihima ibadahu Allah yana tsoratar da bayan shi game da kusufin guda biyu na rana da wata yace wa taba'ahu ash'asu anil hasan ash'as yayi mishi mutaba'a zuwa daga ruwaito wannan hadisi daga hasan yace hadisin abi musa wanda zai zo anan kusa cikin azzikir fil kusuf zai taho anan kusa ba tare da jima ba ya wuce ma'anar ke so fa'idar mutaba'a da yan nasanta shine al hasan ya tabbatar bi sarihil ikhbar an abi bakara cewa akhbarana Hassan ya tabbatar da cewa Abu Bakar akhbarahum wannan Bukhari yake so ya tabbatar mana shi yasa ya kawo wannan mutaba'a Mubarak shine Ibn Fadala tabi'i tabi'a Yunus ya ma Yunus mutaba'a ake nihi yace wannan mutaba'a da Bukhari ya mana nuni al-Imam at-Tabarani ya kawo ta ta hanyar hadisin Abul Walid ad-Dayalisi daga gare shi daga Mubarak Mubarak in ko wannan dan garin Basra ne maula ne na Umar ya rasu a shekara ta 165 ko 166 ko 164 istashahada bihi al-Bukhari Bukhari yayi istishahadi da shi ba wai ya hudo hadisin shi ba amma yayi istishahadi da shi wannan shine dalilin sa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan mutaba'a a ta gaba kuma da yake cewa taba'ahu ash-shasu anil hasan ash-as ya mushi mutaba'a daga hasan yana nihin ya ma musa mutaba'a ruwaito hadisin nan daga mubarak daga hasan daga abubakar cewa yukhawwifu bihi ma ibadahu wannan ruwaya al-imam an-nasa'i ya huddo ta wanda bukhari yayi nuni ta hanyar hadisin khalid ibn al-haris yake cewa haddathana ash-as anil hasan ba tare da cewa yukhawwifu bihi ma ibadahu ba a cikin sunanin nasa'i yace duk da a cikin wasu nusakh din an ambace su al-imam al-muhallab yake cewa Allah mashi rahama a gargashin sharhin wannan hadisin yace misdaqu hadha al-hadisa abinda ke gaskata wannan hadisin hadar Allah madaukin sarki wa manusul bil ayati illa takhawifa ba mu aiko da ayoyi sai dan saboda tsoratarwa kenan yukhawwifu Allahu bima ibadahu yana nuni akan cewa Allah yana aiko wannan alamomi dan saboda tsoratar da bayu ya kamata lokacin da wannan alama ta sabuka kishifewa rana ko wata su yi gaugawa zuwa ga sallah da khushu'i da ikhlasi su yi nuni zuwa ga istishaarun tuba da kuma barin ayyuka na zanubai yace baka gani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin matsayar tashi ta salatul kusuf an nuna mishi wuta da aljanna dan yayi kwadayi da shauki zuwa ga aljanna ga masu da'a kuma yayi abin nan mummunan narko ga wuta ga masu saban Allah ya ba su labarin annashari andarin yau wa sai kamar da mun kayu alle an ga ba fa'ida bar shi kawai mu ci gaba insha Allah yau hadariya ya ahun ga kin mara kairi ne amma wannan irin na malam murtala irin na Hausa ne da ake cewa yau unwa ne yayi kaza an yi ruwa yau ko ne ga maka cewa yau in ka tai makaranta kuma Allah ya kawo shi muna cikin sharhin hadisin dai na 248 yake cewa wa akhbara shari'u anna al-kusufa laysa kama za'amal juhalu annahu min mawti ibrahim ibnuhu annahu takhawifun wa tahzir kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa kusufi ba kamar yadda jahiliya suke tunani bane cewa dan saboda rasuwar dan shi ne ibrahim a tsoratar da bayi ne Allah madaukin sarki yake aiko wannan al-imam al-hafiz ibnu raja ibnu hajar rahimahullahu ta'ala cikin fatahul bari yake cewa da Allah yake cewa yukhaw annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukhaw wufi ibadahu Allah yana tsoratar da bayin shi sai yace fihi radun ala man taz'amu min ahli al-haya an al-kuzufu amrun adiyun la ta'akhkhara wa la yataqaddam cikin wannan hadisin akwai raddi ga malaman ilimin haya ilimin masu ilimin sararin samaniya masu ilimin metewo dan ba ilimi bane wanda yake na yanzu kawai ilimi ne wanda a yanzu ƙara ƙawata shi ne aka gama shi da abubuwa na zamani ya zama na wani abu amma ba wani ilimi ne wanda asalin shi malaman musulunci suke da shi shi yasa Abdullah ibn Ubaydu yana da darkil hay'a darkil kai'a fi ilmil hay'a yana da shi akan ilimin sararin samaniya wanda turawa ka dawara shi ne suke ba asali suke da shi ba dan ga ha al-Hafiz ibn Hajar mai rusuwa 852 yana raddi ga wasu daga cikin malaman ilimin hay'a wanda suka tahi akan cewa da kusufi na rana da wata wani abu ne wanda yake da lokaci bayya sauyawa bayya gaba bayya yin baya abubuwa ne suka ce wanda yake tsararre idan laukana kamar ya kula nan kun zalika ta ku yace da a ce kamar yadda suke faɗa ne da babu magana tsoratarwa ya zama na wani abu ne na dabi'a ya zama na matsayin kawai aljazar wal maddu fil bahr kamar jan wani abu ne suke cewa a cikin teku wa kadwar da zalika alim ibn al-arabi ya musu raddi da ma wasu diyawa cikin malamai cikin hadisin da zai zo da yace faqama fazi'an yakhsha an takuna sa'a annabi ya tashi da tsorace yana tsoron a ce kiyama ce kaga ya nuna cewa ba wani abu bane wanda tabbatacce yake bai gusawa bayya wannan kalu suke cewa falau kana kusuhu bil hisab lam yaqa al faza da a ce kusufewar rana da hisabi ne ake yin shi ake gane cewa kawai kaza in ya faru ne rana za ta kusufe kaza in ya faru ne kaza zai faru to wannan da a ce shine da annabi ba zai ji tsoron cewa ba yana jin tsoron ma kiyama ce da a ce da hisabi ne ake yin shi yace kuma da annabi bai zai yi umarni ba da ayi entawa da sadaka da sallah da zikiri ba su da ma'ana dan saboda kamar kawai fitawar rana ce da fadawar ta ayi umarnin cewa ku yi sarka in rana ta huto saboda abu ne wanda yake tabbatacce tsayayye an tsara shi a Allah yake farar da abun shi saboda tsoratar da bayi yace zahirin hadisi suna nuna cewa dan tsoratarwa ne cewa dukkan nau'ikan da aka abunta ambata na ibada ana jin tsoron cewa kusufi yayi tasiri akan su na daga cikin abin da Ibn al-Arabi yayi musu warware mazhabin su akan cewa suna raye cewa rana ba kishifewa bane take akan hakika abinda ke shiga tsakaninta da tsakanin kasa shine wata ke shiga lokacin da suka game a cikin ikidataini sai yace suna raye cewa kuma rana ta lullumka wata a cikin jurmi wajen hwadinta kamar yadda muka hada rana ya tewo to yace ta yaya za a yi karamin abu dan ya gitta karkashin wanda yake babban shi in sun yi muqabala ya zamana ya hi shi am kaifa yuzlimul kaseeru bil qalil ya za a yi dan kadan ya kawo duhun shi ya rihe hasken abu wanda yake babba ba zai yi ba wannan yace wala sima hu min jinsi balle ma jinsin su daya da rana da wata jinsin su daya wa kaifa tahjibul ard nuru shamsu hay fi zawiyatin yace ta yaya za a yi kasa ta shamkake mana hasken shamkake ma kasa hasken rana ita da take tana wata zawiya daban dan saboda suna rai cewa anna shamsa akbar min al-ard bi 90 da'ifa rana ta lullumka kasa da limki 19 wa qad waqa fi hadisin Nu'man yazo cikin hadisin Nu'man Allah mashi rahama yake cewa likusuf sababun akhar kusufi yana da wani sababi daban banda abinda ɗan ilimin hay'a suke faɗa shine abinda Ahmad da Nisa'i da Ibn Majah da Ibn Khuzaima suka huddo da Hakim inna shamsa wal qamara la yankasfan lil mutaadin walakinnahuma ayatan min ayati Allah yace wa anna Allah idza tajalla li shay'in min khalqihi khasha'a lahu Allah idan yayi tajalli ne ya yayi ga wani abu daga cikin halittun shi sai yayi kaskantar da kanshi gare shi sai yace gazali ya gawo iskali kalkashin wannan yace inna alam tasbut fa yajib taksibu naqiliha al-imam al-gazali Allah mashi rahama yake cewa wannan bata inganta ba sai mu ƙaryata wanda suka ciro ta yace walau sahatla kana ta'wiluha ahwalu min mukabarati umurun qadiyya la tusadimu asalan min usuli shari'a nan gurin al-imam al-gazali Allah mashi rahama malaman usuli fiqi ne ba malaman hadisi bane idan mutun ya kasance ya bambance tsakanin tsakanin istilahi na malamai kaga nan gazali wannan hadisin da muka kawo cewa yayi musaurana da kyau miji yace ya innaha lam tasbut fa yajib takzibu naqiliha hadisan nan bisu tabbata ba kawai wajibi ne mu ƙaryata wanda suka ce rato su su gazali malaman usulul fiqh ne basu da ilimin musalahul hadis mai zirhi ake magana ba wannan kaman namu ba shi yasa in suka faɗo wani mustalah da ya shafi bangaren sha'anin hadisi ba zaka karba ba ba amsa daga wajensu kawai hadisi daga an ga cewa wannan ya dan saba da abinda muka sani ne mu ce kawai duk sun yi ƙarya marawaitan ba zai yi ba shine yasa Ibn Baziza ya ce wannan abun babban mamaki ne ya za a yi dan falsafa yayin da a wacewa idan saboda gazali malaman falsafa ne sai Imam al-Ghazali ya za a yi ce dan falsafa mana da a wacewa nasussuka na shari'a sun ci karo da abinda ya sani kawai a gefe wancan abun gakin yace ma annaha mabniyatun ala anna al-alam kurawi shakal kuma duk da cewa shi haya ta sun tahi akan cewa duniyan nan ta mu tana kamar balo ce kamar kura ce circle ce wa zahiru shar'i di khilaf zalik kuma zahiri na shari'a ya ba mu sabanin haka abinda ya tabbata na ka'idodi na shari'a cewa kusufi yana da asar wanda Allah ya nihayace shi tun farkon lokaci kuma shi yake aikata abinda ya ga dama yana halittar daga jurmai an-nur matasha aw zulmatu matasha dan ya nuna mana cewa wannan abubuwan da suke da tsananin haske da rana da wata ya nuna mana cewa mulkin shi ya kai inda hasken su yana iya bushe hasken su ba kamar abin da zan yi tunanin ba in za a misali da ba wanda zai misalin haske kamar rana to ya nuna muku cewa duk tsananin hasken ta Allah yana da ikon cikin dan minti daya ta hiyar da hasken nata wannan haka Allah yake nihi madokin sarki والحديث الذي يرده الغزالي يتي حديثن da غزالي yayi raddin shi malamai ba dai ba biyu ba cikin malaman hadisi sun tabbatar da shi tabbatacce ne ta fuskar ma'ana dan saboda an-nuriyya wal ida'a min alamul jamal al-hissi ya shiga wani babu daban a takeice dai al-imam al-ghazali raddin shi da yi da da'awar cewa yana daga cikin mazhabin su kawai daga hadisi mun ga cewa ya saba ma abinda muka sani kawai mu ce ƙarya ne wanda wannan ba malaman hadisi ba su tahiya akan haka daga an samu wani iskali akan hadisi taujihi za a yi Allah musu rahama ga baki daya kuma wannan ba shi yake nuna ba cewa kaci mutuncin al-imam al-ghazali ko kaza a in ka koma kuma baban shi wannan kuma malaman hadisi ba su shaha mushi ba wajen usulul fiqh babu na bakwai ko babu ta'awuz min azabil qabr fil kusufi baban da ke bayanin neman tsarin Allah madaukin sarki daga abubuwa daga azabar kabari a cikin kusufi hadisi na 1049 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana abdullah ibn maslama an malik an yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman an aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam yace anna yahudiyatan ja'at tas'aluha wata ba yahudiya tazo tana tambayar aisha فقالت لها سي تاتي ما عائشه اعاذك الله من عذاب القبر الله kiyaye ki daga azab al-qabr فسالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سي عائشه ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu'azzabu an-nas fi quburihim shin ana nasu ana azabtar da mutane cikin kabarin su faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'izan billahi min zalik sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina neman tsarin da Allah gami da haka hadisi na 1050 tace summa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalta gadatin markaban sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran ya hawo wani abun hawa fa khasafata shamsu rana ta kishi fa faraja adhuhan ya komo da wallaha fa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna zaharailul hajj hujr annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta gaban daki summa qama yusalli yayi tsaye yana sallah wa qama an-nasu wara'ahu mutane suka tashi ta bayan shi fa qama qiyaman dawilan suka yi tsayuwa mai tsawo summa raka'a ruku'an dawilan sai suka yi ruku'u mai tsawo summa rafa'a fa qama qiyaman dawilan huwa duna qiyamul awwal dogon hadisin can da muka ji har zuwa karshe yace fa qala ma sha Allah summa rafa'a fa sajada wa sarafa ya dago kanshi yayi sujada ya tahiye shi fa qala ma sha Allah an yaqul ya wadi iya abinda Allah ya kadarta ya wada summa amarahum an yata'awwazu min azabil qabri sannan ya umarce su cewa su nemi tsarin Allah daga azabar qabri kenan wannan ya nuna tabbatar da cewa azabar qabri akwai ta ibnu habib al-maliki ya rawaito daga ruwaya ta ibnu wahab yake cewa haka za akhbaran ibnu majisun haka ibnu majisun ne ba mu labari da mutarrif da asbagu da ibnu abdul hakam duka malaman malikiya ne sun yi inkarar ruwaya ta ibnu qasim yace da wannan ne malaman kufa suka ce la tusalla fil awqatil manhiyu an salati fiha ba za a yi sallar kusufi ba ta rana a lokutan da aka hana sallolin nafila saboda hani ya zo amma za a sallate ta a cikin sauran lokuta wannan ita ce magana ce abin abi mulaika da aba'u da jama'a da dama shafi'i shi kuma yake cewa za a sallate ta cikin kowane lokaci tsakiyar rana da bayan la'asar da lokacin da bayan asuba duka za a yi wannan ita ce magana ta abi sawr saboda zatul asbab ce a gane shi da ibn al-jallab al-maliki rahimahullahu ta'ala mai nitahin al-jallab wa qala yake cewa annahayu wanda yake karanta sharhin askari wannan zai ta ga cewa qala fil jallab qala fil jallab sharhin shi na irshad al-irshad wa qala yake cewa annahayu an nafilatul mutada ala an al-maktuba wal masuna hanin da akai nafila wanda zaka kirkire ta takanaska tashi kai ba sallah ba ta farilla ko kuma ta sunna a wajen ahlul maqala al-ula annaha an salatul masununa kana an salatul mubtada hani gami da sallah ta sunna ɗaya ne da sallah da aka aka zumutun zai kirkira a wajen wancan wanda suka hana kenan daga malaman hanafiya suka cewa law talat ash-shams maksufa lam yusalliha ta'irul waqtun nafila sun tai akan cewa rana koda daidai za ta huto da kishifewar ta ba za a yi sallar kusufi ba sai ta dan dago ta kawo lokacin halittawar nafila haka ibn al-munzir ya zaba a cikin al-mabsuudi yake cewa la yusalli al-kusufi fil awqati salata ba za a yi sallar kusufi cikin lokuta guda uku laysa ibn sa'ad yake cewa hajjatu salasa ashara wa mi'a nayi haji 113 wa alal mawsim sulaiman a lokacin mawsimin sulaiman ibn hisham a makka ada ibn abi raba da ibn shahab da ibn abi mulaika da ikramah ibn khalid da amr ibn shu'aib da ayub ibn musa sai rana ta kishife bayan la'asa suka tashi a tsaye suna ta roƙon Allah cikin masallaci nace ma Ayuba me yasa basu yin sallah Annabi ko sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi sallah cikin kusufi yace ai kuhani yazo gami da cewa an hana yin sallah bayan asar shi yasa basu yin sallah yace walakin yakifuna yadhkuruna Allah ta tajalla shams sai dai suna tsayuwa su yi ta zikiri suna roƙon Allah har rana take shi wannan yana cikin al-istizkar sharhin muwaddana ibnu Abdul Bar wannan shine mazhabin al-Hasan al-Basri da Isma'il ibn Ulayya da Sauri amma Ishaq yace zasu yi sallata ta koda bayan asar ne matakar ba ta yi jajjajen hwadawa ba da bayan sallar asuba amma ba zai sallace ta a cikin lokuta guda uku ba in kace da ta kishi fe daidai gaba da ta hwada ba za a sallace ta ba ijma'in malamai me yasa saboda wannan annabi ya illanta cewar masu bautar tana hwada ne akan kahon shedan masu bautar rana a lokacin suke bauta mata to nan tunda an yi magana kamanceceniya da shirka nan ba za a yi ba haka ya ambata cikin az-zakhira shi yasa yace ijma'i ibnu qudama yake cewa wa idza kana al-kusufi fi ghairi waqti salati ja'ala makanu salati tasbihan idan lokacin kusufi yazo a lokacin da ba a halitta sallar nafila ba sai ayi tayin tasbihi wannan shine zahirin mazhabin mu na hanbaliya ma'ana dan saboda nafila ba a aikata ta cikin lokutan hani yace kana laha sababun aw zatu asbab ce ko ba zatu asbab bace an rawaito wannan daga Hasan da Adawu da Ikrama ibn Khalid da Ibn Abi Mulaika da Amr ibn Shu'aib kamar yadda muka ambata can wa fil hadisi a cikin wannan hadisi yace anna azabul qabr haqqun cewa azabul qabri gaskiya ce wa ahlus sunna mujmi'una ala al-iman bihi wa tasdiqu bihi ahlus sunna sun yi ijma'i kuma sun gaskata akan azabul qabri wala yunkiruhu illa mubtadi ba mai inkarin shi sai wanda yake dan bid'a wa anna man la ilma lahu bi zalika la ya'sam amma wanda bai da ilimi gami da haka bai yi aikin sabo ba gashi Aisha da bata sani ba ba a dauka ta ba cewa ta yi ba daidai ba yace wa anna man sami azalika wajaba alaihi an yasalu ahli al-ilmi li alama sihhatahu cewa idan mutun ya ji wani abu to wajibi ne zabura ya tambayi malamai ya ji ingancin shi ka gani ba yahudiya ce tace ma Aisha Allah kiyaye ki daga azabul qabri ita ta ji ne a wajen malaman su ba ta hudi akan jahilci ba to Aisha ita zabura ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da hakikar abun bata ƙaryata ba amma sallar kusufi cikin masallaci shine abinda malaman fiqh suka sai akai bayanin shi ya gabata na bakwai ne ko nan a cikin hadisin mun ga inda yake ce a izan billahi min zalika neman tsari daga Allah game da haka wa huwa mansubun ibnu sayyidihi ibnu sayyid yake cewa mansubun alal masdar allazi ji'a ala misali fa'ilin ka qaulihim ufiya afiya wannan yace mansubi ne akan matsayin masdar aka kawo shi kamar yadda yake cewa afiyatan ufiya afiya ko kuma alal halil muakkada annaiba mansubul masdari wala amil fihi mahzub fa'ilin an abun gakin shi an shahi kamar yana nuna cewa uzu billahi a'izan min zalik bai ambaci fi'ilin ba saboda abun nan alhal ya zo na niyaba akan shi an rawaito da rafa'i cewa a'izun ba a'izan ba annahu a'izun kenan sai zamana abun nan ne mubtada ne da khabar babe na gaba babe na takwas babu dulu sujudi sai dai mu samu guda biyu da Bukhari da ya utawir kawai mun samu sunan Abi Dawud babu na takwas ne ko babu na takwas da al-Imam al-Bukhari ke cewa babu dulu sujudi fil kusufi baban da ke bayanin tsawaita sujada cikin kusufi حديث ندبو ده همسند ده علماء البخاري كتير واحد دسنا أبو نعيم حدثنا شيبان أن يحيى بن أن أبي سلمة أن عبد الرحمن أن عبد الله كابن أمري أنه قال كتير لما كسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوديا رأينا رانا تكيش في أزامن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأكي كرا إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة سي النبي صلى الله عليه وسلم يركع بيتكين سجدة قدا summa qama fa raka'a raka'atayn fi sajada ya tashi ya kara summa jalasa sannan ya zamana summa juliya an shamsa sannan aka yayi ma rana abin da ke tare da ita qala sai ce wa qalat aisha aisha take cewa ma sajadta sujudan qaddu ban taba yin wata sujada da dai ba kana aqwal minha wa da tahi wannan tsawo ma'ana sujada ta da tayi aisha annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi shi yayi dogo sujadar da bata taba ganin irin ta ba nan ibnu hajar Allah mashi rahama yayi tambihi yace waka fi hadisi Jabir allazi asharatu ilayhi inda Muslim tadawil al-i'tidal allazi yali sujuda ya zo cikin ruwaya Jabir a hadisin da Muslim ya kawo wanda yayi nuni gare shi cewa i'tidal ma tsakanin sujada shi ma ana tsawaita shi summa rafa'a fa summa raka'a fa atala summa sajada Nawawi yace ruwaya ce saza ta saba ma abinda falayu umar biha ba za a aiki da ta ma'ana al-julus bayna sajadatayn shi ma tsawaita shi sosai yadda yace ya zo a cikin ruwayar Muslim a ruwayar Jabir sahih Muslim yace Nawawi shaza ce ko kuma ziyada dumanina kawa ake nihi karin nutsuwa cikin daidaito ba tsawaita shi ba kamar yadda aka tsawaita ruku sai kuma a ce ai abinda zai yi raddi ga wannan Nisa'i ya hudo da Ibn Khuzaima da wasun su da hadisin Abdullah ibn Amri cikin shi haike ta summa raka fa atala hatta qila la yarfa summa rafa fa atala hatta qila la yasjud ya dago kenan aljulus bayna sajdatayn ya tsawaita har ma ake cewa ko dai bai koma sujada ta bi ba kenan kaga nan kyarare ya nuna cewa tsawaitawa ake nihi a ruwayar Nisa'i da Ibn Khuzaima lafazin Ibn Khuzaima ta hanyar sauri daga Abu daga baban shi yake cewa sauri ya ji hadisi daga Abu kahin yayi ikhtilafi kenan hadisin sahihi ne wala ma kibalahu muzamu bai ce inda aka samu cewa ta hanyoyin da ake tsawaita sujada guda bi sai cikin wannan hadisin gazali ya dauko ittifaki akan cewa ba za a tsawaita shi ba idan yana nihin ittifakin mazhabin su wannan ba abin da zamu ce amma in yana nihin ittifaki na malamai gaba ɗaya wannan kuma bai da hujja gazali malamin Shafi'i wanda muka gani yanzu Allah mushi rahama saboda yana da al-wasiqi yana da al-basita cikin fikihu الامام القسطلاني رحمه الله تعالى اتقي ارشاد الساري كتو وقت لف في استحباب طول السجود في الكسوف معلمي سن يسباني وجن مستحبانچن تسويت السجدة cikin kusufi rafi'i yace magana mai inganci ba za a tsawaita shi kamar yadda ake tsawaita sauran salloli haka jumhurin malaman shafi'i suka tahi nawawi ya ingantar da tsawaitawa yace innahul muqtar shine zababbe a wajen mazhabin su yace bali sawabu shine ma daidai wa alaihi almuhaqiqun shine abinda malamai tabbatatu suka tahi saboda hadisi sahihai sarihai ma'ana abinda yake nihi tsawaita sujada ba aljulus bayna sajdatayn ba shi aljulus bayna sajdatayn shi mun gani cewa ba a abun nan ba a tsawaita shi babu nan nawa ne muke ne na takwas kenan sai na tara gunin mulki bai da tsawo magana taran da hadisi ɗaya ne yake da kona hadisi ɗaya ne wani fazkurullah shine dai wanda muke ta maimaita a baya babu salatul kusufi jama'a baban sallar kusufi a jami'i wa sallabun abbas lahum fi suffati zamzam ibn abbas ya musu salla a cikin suffa ta zamzam wa jama'a ali ibn abdullah ibn abbas wa salla ibn umar hadisi na 1052 al-imam yake cewa da sana abdullah ibn maslama an malik an zaid ibn aslam ana aba ibn yasar ana abdullah ibn abbas kala yake cewa in khasafata shamsu ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta kishi fa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi salla fa qama qiyaman tawilan nahwa min qira'ati surati al-baqara kamar karatu na qira'a surati al-baqara sannan yayi ruku'u mai tsawo sannan ya dago tsayuwa mai tsawo huwa dunal qiyamul awwal shine dai har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yakhsifani limawti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum zalika fadhkurullah qalu ya rasulullah ya ma'aikin allah ra'aynaka tanawarta shay'an min maqamik mun ga ya ma'aikin allah ka meka hannu ka dauko wani abu a cikin tsayuwarka summa ra'aynaka ka'ata sannan muka kai da baya qala sai yake cewa sallallahu alaihi wasallam inni ra'aytul jannata aljannati na gani fatana wartu unqudan sai naje in dauko wani tuntumniya ta dabino ciki walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyat ad-dunya da na dauko shi da zakuci daga cikin shi har zuwa karshen duniya da kowa ya huta da neman abinci da na dauko shi yace wa uritun nara an nuna mana wuta falam ara manzaran kal yawmi qadu afzau yace ban taba ganin abun gani mafi tsoratarwa mafi firgitarwa kamar yau shi yasa ko ga nayi baya baya da yaje baya bayan nan wuta ce ya gani wa ra'aytu aksar ahliha an-nisa naga mafi yawaicin ƴan wuta sune mata qalu suka ce bima ya rasulullah me yasa ya ma'aikin Allah qala bi kufrihin saboda kahurce butulcin su kila ya kufurna billah Allah suke kahurce ma qala yace kufurna al-ashira suna kahurce ma abokin zama miji wa kufurna al-ihsana suna kahurce ma kyautatawa law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kulluhu da ka kyautata ma ɗaya daga cikin su zamani gaba daya summa ra'at minka shay'an sannan taga wani abu da gare ka na kasawa qala sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qaddu ban ta'uba ganin alkhairi tare da kai tunda niki kaga wannan hali ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa dalilin shi kuka hi yawa a cikin wuta nan Ali ibn Abdullah ibn Abbas tabi'i ne Muslim ya rawaito hadisin shi hakanan sunanil arba'a an aihe shi daren da aka kashe Ali ibn Abi Talib ya kasance ajmal quraishiyun fi dunya a quraishawa basu samu da mai kyau kamar shi ba babu sama da shi a kyau Ali ibn Abi Amla yake cewa kana yasjudu kulli yawmin alf sajda kullun sai yayi ruku wannan nafila raka'a dubu yace wa ra'aituhu adam na ganshi mutun ne jajaja jasiman mai jiki baina anahi asru sujud a tsakanin idanin shi hadda alamun gurbin sujada ya rasu a shekara ta 118 wasu sun ce a shekara ta 111 a gurin da ake cema albalqa na gaba da yace na hawa min suratul baqara kamar kwatankwacin suratul baqara yace kwatankwacin surar ta gurgurdan girmanta a cikin wasu nusakha na bukhari ke cewa na hawa min qiyam suratul baqara yana nuni akan cewa mustahabbi ne ayi haka nan in kuma karatu sirri ne a sirrantawa ake dan da a ce kyarara suke ba zancen su kaddara da sun ji kawai sun ce kawai ka kaza ne karanta amma suke tsaya suna kaddarawa a cikin ruwaya Aisha cewa ma ta fahazartu qira'atahu na kiddiga na kadarta karatun shi sai naga kamar daidai gurgurdan suratul baqara ne al-hazru kin wannan shi kuma shine kirdadu kuma nuni yake cewa karatun asirri ne akan cewa asirri za a yi ita ce mazhabin al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da malaman Kufa kamar yadda zaka san shi a gurin shi din ba gurin shi bane na gaba cewa a ciki akwai cewa annal jannatu makhluqatin izzak cewa aljanna a lokacin da annabi ya magana tana nan an halice ta wa anna fiya simaran mawjuda kuma har ma da cewa akwai ƴaƴan itatuwa cikin ta haka nan wuta ita ma haƙiƙanin ta akwai ta saboda inda babu ita annabi cewa na meka hannu na dauko ɗin aljanna wannan ƙin aljanna bai da ma'ana sai zamana cewa mu ko mun san cewa labarin da annabi ya bada babu shakku babu tantama fa khalaqa ar-rabbu jalla jalaluhu idrakan adrakahuma bihi min ji'atil ha'id allazi ashara ilay annabi sallallahu alaihi wasallam madaukin sarki sai ya halici cewa annabi sallallahu alaihi wasallam har ma zai gansu a cikin siffar da Allah ya ga dama wannan abubuwa ne wanda hankali bai gani wani sai in ya sa hankali sai ya ce to yaya a duniya kuma za a ce har ya ga aljanna ya ga wuta ya ga kaza duka wannan lamurra ne na gaibu wanda dan adam idan ya sa kwakwalwa sai dai ya bace ba a sa tunanin dan adam ciki kamar yadda yace an bude mishi baitul maqdis daren da aka yi isra'i yake ba su labarin abin da ya faru shi ma wannan abubuwa ne wanda ba za a sa hankali muna ga suna maimaita cewa aljanna da wuta halittattu ne saboda malamai da su yi rubutu kan tauhidi da aqida suna kawo wannan mas'ala saboda akwai wanda suka ta yi cewa aljanna da wuta ba a halice su ba sai gobe kiyama Allah zai halitta dan waka anasa ba mushi wargi yace wa inna malamai akhuzul unqud abinda yasa annabi bai amso wannan abinda binan na cikin aljanna bai dauko ba dan saboda abincin yan aljanna wanzaje ne bai karewa har abada shi yasa yace da na dauko da ba zaku ci neman abinci ba har abada zaku ci gare shi tunda shi ba mai karewa bane la yafna wa la yabid bai karewa bai ya halaka wala yakunu shay'un min daril baqa fi daril fana kuma annabi ya san cewa abinda yake na gidan wansuwa bai dace ba a ce an kawo shi a gidan gida mai karewa duniya wadda take mai karewa ba za su zo daya ba wa qadara rabbu jalla jalaluhu Allah ya kadarta da girman shi da daukar shi cewa arzikin duniya ba a samu shi sai da wahala da jibin goshi to wannan ba za a nemi kokarin a sauya ma Allah wannan sunnar tashi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da wannan abu wa aidan kuma cewa abincin yan aljanna shawqa rabbu ilayhi ibadahu Allah ya sanya bayan shi su zamana suna shauki da begen abincin yan aljanna yan musu alƙawali sakamakon ayyukan su duniya ko ba gidan sakamako bace shi yasa annabi bai dauko shi ba kuma da an dauko ko da gani akai da an rage ma mutane shaukin cewa abincin tunda gashi nan gurin a ce har kullun kowa ya je ya gani ko a ce da an taskance shi a gidan tarihi irin yadda ake taskancewa duk wanda ya shi haji zai tahiya ga abincin nan na aljanna to ya za a rage mishi wani shauki amma a bar abin mubham alhi yahi ja na zai shiga hannun wanda bai su dace ba fa in qulta idan kace idza kana aktsar ahli hannisa kaifa yarta imma a hadisi idan aka ce gashi nan an ce mafi yawan mata a cikin wuta sun yi yawa yaya zai gamu da hadisin da ke cewa mafi karanci a cikin aljanna wanda ke da mace biyu ne wannan yana nuni kan cewa mata su ne sulusi kashi biyu bisa uku na yan aljanna a wannan kade ma an gan tsaya ka a kawo wanda suke da mace 100 ma mace 50 mace kaza a takaita akan masu mace biyu ma wannan mafi karanci ne mai mace biyu to wannan an dauka ma yace sai mu dauka akan cewa adadin su shine sulusi guda biyu bisa uku na yan aljanna su mata kuma ya za ya ce a wuta sun yi yawa akwai cin karo da juna yace fal jawabu amsa shine cewa anna amalu hadisi abi huraira alama ba'd khurujihinna minan nar aikin hadisin abi huraira wannan da yake cewa mafi karancin shine mai mace biyu bayan sun huto daga wutar dan ayan wuta bane na har abada in ba matan kafurai ba su ne zasu dawama amma mata na mummunai ai zasu huto bayan an musu azaba to hadisin abi huraira yana magana bayan sun huto wutar aw kharaja makharaj at-taghliz wa at-takhwib ko kuma an huddo shi ne mahutata kabrar azaba da tsoratarwa yace a cikin wannan akwai nazari ba an ce ba kawai makharajut taghliz kawai hakika ne li'annahu akhbara anna ru'ya hasila ya bada labarin cewa ganin tabbatacce ne wasu sun bada amsa akan cewa me yiwuwa wannan makhsusin bi ba'din nisa'i duna ba'd ya ke banta ne ga wasu mata ba wasu ba ga wasu matan ba wasu ba ya zo cikin mudawwana wisaliha ahlul qura wal musafiruna bi imam cewa wanda suke kauye da wanda suke yan bulaguro zasu sallaci sallar kusufi da liman sai dai yan bulaguro in ya kasance tahiyar su ta gaugawa ce wannan ba zasu sallace ta ba kuma mace ma zata sallace ta a gidanta al-imamu ash-shahabi yake cewa wanda bai sami ikon ya sallace ta ba tare da liman mata da tsahi marasa masu rauni su su sallace ta dai furada kowa yayi ta a gida shi kadai a cikin gida da liman kinshi Abu Hanifa ya ki cewa mata su yi jami'inta yace su yi sallar su daidai ku kamar da suke sallolin nafila ma'ana sallar kusufi kamar da malaman malikiya suka kai akai na tara ne ko babu ne tara ne bari mu ji abinda Ibn Hajar yake faɗa anan al-imam al-hafiz ibn hajar yake cewa al-imam al-kirmani yake cewa yakfurna al-ashira suna kafurce mu abokin zama lam yu'addi kufr al-ashira bil ba kama uddi al-kufr billahi li'anna kufr al-ashira la yatadammanu ma'ana al-i'tiraf idan mun lura nan yake cewa yakfurna billah zasu kafurce mu Allah ne yakfurna ne kuma aka ce billah aka yayi ta'addi bil ba suna kafurce mu Allah dan wannan kafurci ana nihin kafurci huta daga musuluncin gaba daya amma ka hurce ma abokin zama ba ka hurce butirci ake ne kama mutun ya ki gani dan saboda al-kufr ash-shukru naqiduhu al-kufr shukr aka san shi shine al-kufr kenan wannan kufr kin ake nihi rishin gani wanda za a yi mushi ana mushi bayya gani shine ake ce ma butirci ba ka hurcewa ba ta huta musulunci yawa dan shakartum kaga godiya ko to kuma sai ya kawo aka san shi in kafartum in kun kafurce ba kafurci na huta musulunci ba yana nihin na butulcewa abinda aka ba ku kun ki godiya to nan gurin da yake miji ana nihin basu gode mishi ya aka ce yakfurna al-ashira ba a ce yakfurna bil ashira ba shay'an nan da yake cewa shay'an waqa'a yazo cikin ruwayar Jabir ma yadullu ala anna al-mar'i fi an-nar min an-nisa'i matar bi sifatin zamima ya yi nuni cewa wanda aka gani cikin matan a wuta wanda annabi ya gani wanda suka siffanci da sufofi abin zargi wanda ya haɗi lafazin shi cewa aksar ma ra'aytu fi min an-nisa'i allati itumanna afshayna mafi yawaitin matan da na gani a cikin wuta wanda in an ba su amana ta sirri watsa shi suke wa in su illa bakhilna in an tambaye su rawwa gare su wa in sa'anna al-hafna kuma in su zasu yi tambaya akwai naci in suka yi ta musiba hai an ba su sai an ba su wa in udiya na lamishkurna kuma in an basu ba za su gode ba wannan masu wannan sufar kirar annabi ya hada cewa su ne suke ya gani a cikin wuta a wannan ganin da yayi wa fi hadisul babu a cikin hadisin nan akwai fa'idodi da dama al-mubadara ila da'a inda ru'yatu ma yuzar minhu istidfa'ul bala'i bi zikrillah bi anwa'i da'atihi cewa mutum idan ya ga wani abu na hurgici na razani ya gaugawa zuwa ga da'ar Allah da zikirin Allah da nau'i na ibada shi kuma akwai mu'jiza zahira ta annabi musa sallallahu alaihi wasallam da abin da yake yayin ma al'umma shi nasiha da karantar da su abin da zai anhwane su kuma da tsoratar da su abin da zai cutar da su wa muraja'atul muta'allim lil alim da kuma dalibi ya rika muraja'an malami cikin abin da bai fahimta ba har ya gane shi kuma ya halitta neman fahimta illa ta hukunci in an tambaye ka ba kowannan ba wanda hankali bai shiga in wani an baka hukunci ka ce kamar menene yasa aka ce kaza shine kaza wannan dan neman sani ba dan alqura ba dan qurewa ba wa ba shi yasa nan muka yi ta suka yi ya ma'aikin Allah ka Allah suke kahurce ma ka gane sun tambaya me yasa mata suke shiga wuta ba suna nihin ba cewa su qure annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayanul alim ma yataji ilayhi tilmizu kuma malami ya ma dalibin shi bayanin da yake bukata kuma an haramta kahurce ma haki duk wanda ya kasance ya sabke hakin ka to ka san ya sabke wa wujubu shukrul mu'min kuma wanda maka ni'ima ka gode mishi wa fihi anna aljannata wan nar makhluqatan mawjudatan al'an kamar yadda muka hada can wa jawazi idlaqil kufr ala ma la yakhruju min al-milla kuma ya halitta ai idlaqin kahurci ga abinda ba ma hudda mutun yake daga musulunci ba kamar yadda aka ma mata ya talakin ya kafurna al-ashira kuma da cewa ahlut tauhid ana yi musu azaba akan saban da suka yi musulmai mai tauhidi za mu shi azaba tun daga mata aka ce saboda wannan abun kahurce ma ni'ima butulce ma ni'ima za a musu azaba a dalilin ta kene yake nuna cewa ahlul ma'asi za a musu azaba su shiga wuta daidai gurgurdan zinubin su huto wa jawazul amr sai dai nan nukta guda sai kasance kene ita tana can ana mata azaba mijin kuma yana can aljanna yana jira a mata azaba daidai gurgurdan zinubin ta shekara 50 ce shekara 1000 ce shekara 1 fata wajen Allah shekara 1000 ce a wajen mu ya zamana a alji shi ma ai zamana an mushi wani nau'i na ukuba a ce yana aljanna yana zaman jira shekara 1000 kaza ko miliyan kaza sai ne kasance hurul in tunda ai ba mace ɗaya bace ba matar shi tana duniya kadai ba kuma da yake Allah ya sa ya hudda kishi a cikin abun nan a cikin aljanna jawazul amal bi salati idza lam yakusar halaccin yin aiki cikin sallah idan bai yawa ba al'amrul qalil cikin sallah ya halitta al-kasir ne bai halitta ba aiki mai yawa ne bai halitta ba nan ina ga mu takaita a ƙarshen wannan babu na tara abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara nan akwai mas'ala ta rana ta wanda na yi bayanin ta ka tare kuma ina nazarin shi nafsul litahin haran nan kowan shekari ne na ganatar da baba inda muka yi bayanin cewa malamai sun ce aulan nasabi wanda yake dacewa da ne yake kusanci gare ni wannan litahin dai da alqaulul badi fi salati ala alhabibu shafi na al-imam as-sakhawi rahimahullahu ta'ala kan kawai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda suka yi kusanci gare ni gobe kiyama wanda suka yi yawaita salati a gare ni to yake cewa nan gurin al-imam ibn hibban ya kulla babi ya ambata cewa a gobe kiyama wanda suka yi kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi yawaita salati sai yabbu bayan ya kawo hadisin sai yace ibn hibban fi hadha al-qabr bayanun sahihun ala anna aula an-nas bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yawm al-qiyamati yakunu ashabul hadisi akwai nuni akan cewa cikin wannan hadisin wanda suka yi kowa kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama sune malaman hadisi yace iz laysa min hazihi al-umma qaumun aktharu salatan alayhi minhum dan a wannan al-umma gaba daya ba ayi wanda suka yi yawaita salati ga annabi ba kaman malaman hadisi sai ibu al-imam sakhawi yake cewa haka wasu malaman da ba ibnu hibban ba haka suka tahi sun ciro labarin cewa abinda ake ni kawo malaman hadisi annabi yake ni saboda su ne wanda suke kare ma hadisan annabi ƙarya suke kare ma hadisan shi ƙarya dare da rana wa ma tufidu kasratu salati illa bi ta'zim lahu kuma duk abin da yawaita salati da suke gami da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nunin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da suke a cikin sirri da kuma bayyanawa mun rawaito cikin sharafu ashabul hadisi na al-imam al-khatibi yake cewa wannan daraja ce babba wadda take banci malaman hadisi da masu ciro da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan babu wata jama'a cikin malaman ma gabaki ɗaya ko malaman fiqh ko malaman lugha ko malaman tafsiri wanda suka yawaita salati gami da annabi sallallahu alaihi wasallam salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da malaman hadisi yace wajen rubutawa za su yi ta rubuta salatin annabi wajen fada za su yi ta fada salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan al-imam al-khatib ya kawo shi cikin abun nan kin shi littahin shi kuma cikin shi wannan inji yake cewa fihi busharatun azima li ahli al-hadis wannan hadisin akwai bushara babba ga malaman hadisi dan su suke salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen fada da a aikace da dare da rana a wajen karanta hadisin da rubuta hadisin su suka yi kowa yawaita salati an kebance su da wannan daraja tsakanin sauran malamai na kowane takhassusi yace godiya ta tabbata ga Allah akan wannan farala saboda shi ma malamin hadisi Abu Yaman Ibn Asakir yake cewa falihin ahlul hadisi kasarahum Allah hazihi al-bushra yace malaman hadisi su girmama wannan bushara kuma su suka samu mafi girman ni'ima babba mai daraja saboda su ne mafi kusa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama insha Allah ta'ala wasila ce zuwa kusanci zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam da dogon zancen shi da kawo har zuwa karshe yake cewa fahumul firqatun najiya su ne firqawa da take ta masu samun rabo kuma al-usbatul mu'amila li khususiyatil rajila su ne wanda suka yi dacewa da Allah ya kebance su da wannan daraja da aka ambata sai wannan kuma wata magana ce ta Umar ibn Abdul Aziz cikin nafsul litahin da yake cewa Umar dan Abdul Aziz ya rubuta yake cewa aninshurul ilmi yawmal juma'a ku yi kokarin yada ilimi a ranar juma'a fa inna ga'ilatul ilmun nisyan saboda musiba ta ilimi ita ce mantuwa wa aksur salata ala annabi sallallahu alaihi wasallam yawmal juma'a ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a wanda ibnu wadda da ibnu bashkuwar sun huddo shi ta hanyar shi da al-imam an-numairi rahimahullahu ta'ala jami'an kaga wannan yake nuna mana idan karatun hadisi ne aka zabe shi ranar juma'a kuma ba karamar farala bace saboda salati ai ga annabi ranar juma'a mun san darajar shi daban ce to kuma sai zaman kalman nan ta sallallahu alaihi wasallam da muke ta maimaitawa ga ta a cikin ranar juma'a ne sai kasance koda ba kai salati ba wannan ya taimaka maka akan yawaita salati ga annabi alaihi salatu wassalam